Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai duba ziyarar da mataimakiyar sakatar harkokin wajen Amurka ta wucin gadi Victoria Nuland ta kai Jamhuriyar Nijar. A yunkurin da Amurka ke yi na ganin ta shawo kan rikicin shugabancin da ya biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. Yau ma batun da za mu maida hankali a kai kenan a wannan mako a shirin na Duniyar Amurka, sunana Mahmud Lalo. Madalla. To, a ranar Litinin din da ta gabata ne mataimakiyar sakatar harkokin wajen Amurka mai rikon kwarya Victoria Nuland ta kai ziyara Jamhuriyar Nijar a wani mataki na baya-bayanin da Amurka ta dauka na ganin an sasanta rikicin juyin mulkin da aka yi a kasar. Ita dai Nuland ta shahara wajen wakiltar Amurka a fannin shiga tsakani a samu maslaha a duk rikicin da ya shafi juyin mulki.
The secretary asked me to make this trip, as you may know, I was in the neighborhood last week.
Nuland kenan take cewa sakataren harkokin wajen Amurka ya umarce ni da na kai wannan ziyara saboda muna so mu yi magana ta hakika da mutanen da ke da hannu a wannan kutse da aka yi wa tsarin demokradiyya, don mu ga ko za a iya sasantawa ta hanyar diplomasiya idan har muka samu damar bude hanyar tattaunawa. Ziyarar ta Nuland wacce ta wakana kwana guda bayan wani wa'adin mako guda da kungiyar ECOWAS ta saka wa shugabannin sojin Nijar da su mai da tsarin mulkin demokradiyya su kuma saki shugaba Muhammadu Bazoum ko su dauki matakin soja a kansu, kwadin da ya cika ba tare da sojojin sun miƙa wuya ba.
And also to make absolutely clear what is at stake in our relationship.
Nuland ta ce ziyarar ta kunshi fitowa karara mu faɗa musu cewa matakin da suka dauka zai shafi alaƙarmu da taimakon da muke ba su ta fuskar tattalin arziki, wanda ba mu da zaɓi illa mu janye su bisa tsarin doka idan har ba a maido da tsarin demokradiyya ba. A makon da ya gabata, Amurka ta janye wasu daga cikin tallafin da take baiwa Nijar, inda shugaba Joe Biden ya ce matakin na wucin gadi ne. Kasashen duniya, kungiyoyi da dama daga sassan duniya na ta shiga tsakani domin ganin an sasanta bangarorin da ke takaddama kan juyin mulkin na Nijar, waɗanda masu tsaron fadar shugaban ƙasar suka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Nuland dai ba ta samu ganawa da General Abdurrahman Tchiani ba, jagoran juyin mulkin, amma ta yi tattaunawar sawa'i da dama da wakilansa ƙarƙashin jagorancin General Bamu.
I will say that these conversations were extremely frank and at times quite difficult.
Ta ce za a iya cewa ganawar an yi ba tare da ɓoye-ɓoye ba, kuma ta kasance mai sarƙaƙiya. Mu dai burinmu shi ne a samu a yi sulhu ta hanyar tattaunawa, kuma abin ya citira. Sun kuma jajirce kan matsayinsu wacce ba ta ƙarƙashin tsarin dokar ƙasar ta Nijar. Ba zan ɓoye muku ba, abin babu sauƙi.
We kept open the door to continue talking. But again, it was difficult today, and I will be straight up about that.
Har yanzu Bazoum da mai ɗakin sa da kuma ɗansa na tsare a hannun masu juyin mulkin. Kuma rahotannin baya-bayan nan na cewa abincin da yake ci ya kusa ƙarewa, yayin da yake ci gaba da zama a wani mummunan yanayi kamar yadda kamfanonin dillancin labarai suka rawaito. Duk da cewa sakatar harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sha ganawa da Bazoum a lokuta da dama, Nuland ta nemi da haɗa ta da shi a wannan ziyarar da ta kai, abinda ya ci tura a cewarta.
Also, we asked before we arrived and throughout the day for an opportunity to meet with President Bazoum.
Ta ce sannan kafin mu isu kuma cikin ɗaukacin yinin ranar, mun nemi a bamu damar mu haɗu da shugaba Bazoum don mu ji ra'ayinsa kai tsaye, duk da cewa mun yi magana da shi ta wayar tafi. Amma ba a bamu wannan dama ba, mun kuma nemi da tallafa masa ta fuskar lafiyarsa da halin da yake ciki na rashin samun ababen more rayuwa, saboda yana ƙarƙashin ɗaurin talala da shi da mai ɗakin sa da ɗansa. Muna fata waɗanda ke da alaki za su duba wannan buƙata a nan gaba. Cikin makon da ya gabata, jagoran dakarun da suka yi juyin mulki General Tchiani ya ƙi sauraron wakilan ECOWAS da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU, sai dai a ranar Laraba da ta gabata ya gana da sarkin Kano na 14 Muhammadu Sunusu na biyu wanda hirar da ya da manema labarai shi ziyarar da ya kai jamhuriyar Niger da gashin kansa ce ko da ke bayan komawar shi Najeriya yayi wata ganawar sirri da shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda shine shugaban kungiyar ECOWAS kungiyar ta ECOWAS ta yi zama na biyu a Abuja a ranar Alhamis inda mambobinta suka taru don tattauna mataki na gaba da za su dauka bayan bujurewa wa'adinsu da sojojin na Niger suka yi. Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilinmu a Yamai Sulaiman Mumuni Barma da kuma Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.